duk da matsalar rashin kuɗi da ma matsalar kancin man da ake fama da su a yanzu jama'a na ci gaba da guya da bikin Christmas cikin fara da kuma tsanaki inda ma aka yanke yanke da kuma ciyeci kamar yadda na gani a jiyan Adama da Taraba
wani an bashi baiwan wakoki wani an bashi baiwan wakoki
baba Steven Haga wanda tijo ne a jalin gofa da jihar Taraba ya kuwa bayyana farin cikinsa game da bikin na bana
sunana Steven Haga a bikin ne yana da kyau sosai fa sai da kuma ban ga kaji da na bani shine yake da mun na samu mutu sutura na yanka shi sani abu da daya na so musu kakama su shida ne kuma haka na yi musu fata na to ina neman lafiya ne da Allah ya bani sakrama zuwa ta mu ci gaba
to sai dai kuma a hudubarsa Bishop Steven Daimamza a bishop na dalilin Katolika a Yola wanda ma ke zama shugaban hadakar kungiyar Kiristocin Najeriya kan rashin jihar Adamawa ya bayyana yadda ma suka shirya bikin a yau da kuma abubuwan da za a gudanar
ubangiji Allah ya ba mu zarafi mu gan Christmas na wannan shekara muna fata ubangiji Allah zai sa a gama lafiya ɗan gudun hijira kuwa mu ba mata musamman wayanda mazajinsu sun riga sun mutu wato zanuwa turmi zanuwa domin su yi bikin Christmas da shi a yau za mu je gidan yare a Yola town inda za mu ci abinci mu yi hadaya da mas tare da 'yan gidan yare mu kuma ci abinci tare da su a wannan ranar Christmas so na fata wannan Christmas zai zama mana na alheri na fata har yanzu za mu yi wannan Christmas a kama shi lafiya yadda ubangiji kamar yadda ya zo a haife shi a ranar ta yau bari a haife ubangiji Yesu Almasihu a cikin zukatanmu
a lokutan baya irin waɗannan bukukuwa kamar zama dandamalin kafinta juna tsakanin al'umma to ya kowane darasi ya kamata ma a ɗauka a yanzu malam Abdullahi Jida Damare jami'i ne a cibiyar kafinta juna tsakanin musulmi da kirista a Najeriya ta Interfaith Mediation Center ya ma bayyana muhimmancin wannan rana
a lokaci ne kuma da ya kamata kristoci a ko'ina faɗin duniya su ɗauki daman wannan bukin su ga cewa sun taimaka wajen wato ciyar da kyakkyawan dangantaka tsakanin musulmai da kristoci a ko ina farin duniya kamar yadda annabi Isa alaihi salatu wassalam ya koyar shi ya samu a Interfaith Mediation Center muke gani koyaushe mun fadakar da daukakin al'umma musamman ma membobin addinin nan guda biyu wato musulmai da kristoci cewa akwai muhimmanci a zauna lafiya akwai muhimmanci kuma a ga yadda za a yi a ga an ciyar da wato zaman lafiya a gaba to yadda za a yi musamman kamar a wannan lokaci na buki na Christmas shine muna kuraitar a ga cewa kristoci sun ziyarci abokanansu da kuma ɗan uwansu musulmai
yamma dai zuwa lokacin da nake cillo da wannan rahoto ana fashi gaba da guya da bukukuwan kismetin cikin kwanciyar hankali yayin da ku a wani mataki ma na tabbatar da tsaron gwamnatin jihar Adamawa ta soke bikin gaisuwar kismeti wanda sarakuna da masu shugabanni ke kewa a gidan gwamnati duk shekara Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
ya bo ta da zuciya na baka.